Sama da 10 miliyan tara na shinkafa ne ake shigowa da su a yankin yammacin Afirka, wanda ke lakume kusan dala biliyan 3.4 a cikin lissafin kudin shigowa da kaya ta shekara 2021. Jawabin babban daraktan ministan abinci da noma a Ghana, Robert Ankobia, a wajen taron masu ruwa da saki da kuma kaddamar da dandalin gasar shinkafar Afirka a Ghana, ya bukaci waɗanda za su yi wasan a wani fanni da za su taimaka a dinga cin shinkafa da ake nomawa domin ya taimaka ka wajen rage yawan kudin shigowa da shinkafa daga kasashen waje.
Ghana's local rice now is very competitive.
Shinkafar gida ta Ghana tana takara sosai a ko'ina. Da kyar za ku iya bambanta ta da shinkafar da ake shigowa da ita. Ana samun ci gaba da yawa wurin kunshin shinkafar. Inganci kuma shi ne abin da ke da muhimmanci. Karkashin aikin ministan noma, mun yi kokarin shigowa da injina na sarrafawa da kayan aikin nika, wadda hakan yake da muhimmanci. Kaga idan za mu yi takara da shinkafar kasashen waje, muna bukatar mu shuka shinkafa ta yadda zai zama mafi inganci. An shigo da kayan aikin gona wadda zai yi wa manoma saukin harkokin nomansu.
As part of our mechanization program.
Shugaban dandalin gasar shinkafa ta Ghana kuma shine shugaban kungiyar rice millers ta Ghana, Yau Edupeku, ya ce.
We are our yield on the farm. It's nothing to write home about.
Abubuwan da muke noma da su ba wani abin kai gida bane, dan haka farashinmu yake karuwa. Har ma sama da waɗanda ake shigowa da su, domin haka ba mu samun amfanin gona yadda ya kamata. Batu na wurin ajiya, adanawa da nika shinkafa shi ne yake bari ake ganin kamar akwai abinci, amma ba haka ba. Ba mu da ingantaccen wurin adana abinci. Wannan shi ne abin da muke fuskanta a kowace shekara. A nasu bangaren babban kwamishinan Birtaniya a ƙasar Ghana, Her Excellency Harriet Thompson ta ce.
The UK government's commitment to supporting.
Gwamnatin Birtaniya ta kudiri aniyar tallafawa harkokin noma na cikin gida da kasuwanci a yankuna da kuma noman shinkafa na cikin gida a nan yammacin Afirka. Lokacin da na fara zuwa Ghana, na yi mamakin wasu alkalumma da ke kewaye da wannan, na cewa shinkafa da ake shigowa da su zuwa yammacin Afirka ya kai fam biliyan 2.6. Wannan kudin zai iya zama a nan domin ya iya samar da ayyukan yi a nan. Don haka, muna matukar farin cikin bayar da goyon bayan wannan matakin na haɗin gwiwan nan a yau. Malam Jafaru Ɗankobiya, mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci, ya yi karin haske.
Shinkafa kuma abu ne da a ce gwamnati ta sa himma kai, da ya kamanci a samu mai ruwan da zai taimaki shuka shinkafa ko da wani lokaci, ba shi in cikin damana ba. Na biyu, shinkafan da muke shuka wanda kanshi ya kamanci mu yi bincike cikin wannan shinkafan, saboda abunda ya kamanci ya bamu bai bamu haka nan. Wasu kasashe suna samun shinkafa kan kowane eka, ana iya a samu fiye da 10 tons. Mu nan ɗan manomi yayi kokari shine ya samu 3 tons. Shine yau harshenmu ya san dadin shinkafan da aka fito da shi kasan waje fiye da na Ghana. Zaka samu gidajenmu da yawa kas ajiye musu shinkafan Ghana ba su ci. Na farko kana cikin ci ka tauna dusi, sa'annan kamshin shi bai da dadi. Kisa dukan ga ya kamata ayi bincike a iya a improve shi. Ya kamata wuraren da ake sarrafa shinkafan Ghana gwamnati ta sa himma. Amma yau abinda muke da shi.
Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.